amma dai rana 29 ga watan Agustan 1991 ne aka kirkiro jihar Taraba daga jihohin Gongola kuma jiha ce dake da yawan kabilu kuma shekaru 25 da su gabata abuwa da dama sun wakana a jihar inda wasu ke maganin an samu ci gaba yanda wasu muke ganin jihar na tafiyar hawainiya batun da ko jami'an gwamnatin jihar ke ma cewa ba haka zancen take ba Mr. Antoine Dambran shine kwamishinan yaɗa labaran jihar wanda ma shi taba zama kakakin majalisar dokin jihar na farko.
Jalingo, you need to be there when in 1990 it was a glorified village.
Jalingo kai da ma ce kana nan a wannan lokaci a tsakanin shekarun 1990 kauye ne bai kama da karamar hukuma ba domin ko babu hanyoyi to amma daga baya an samu ci gaba da mera baranjolin yami ya kawo ba dama irin su filin sakon jiragen sama haka shi ma dan baba ya kudura ne akan abubuwan da ya samu kai akwai ci gaba yanzu musamman ma a wannan lokacin na gwamnati Dare Dickson Ishaku.
Architect Dare Dickson Ishaku, you know what he did with the airport?
To sai ya kuma tambayar ma nan ita ce ko shin zai kwatanta ci gaban da jihar Taraban ta samu da kuma sauran takwarorin da ake kiro su tare? Buba Yarma Findi wani mai sharhi ne da kuma fashin baki kan harkokin yau da kullum a jihar.
Jihar Taraba rashin sa'an da ta yi irin shugabannin da muka samu tun daga mulkin soja har aka shigo shanin siyasa na democracy. Shugabanni ne wanda unfortunately ba su tsaya sun tsara jihar a kan wani scale na cin gaba ba saboda haka wannan ya kawo mana cikas.
Su ma wasu 'yan asalin jihar sun ko bayyana ra'ayinsu game da cikin jihar Taraba shekaru 25 da kafuwa.
Sunana Malam Aminu Jika daga Jalingo Taraba State. Gaskiya ba mu ci gaba fiye da yadda muke so ba. Kabibu yanayin Taraba ka misal ta Taraba da wasu jihohi musamman ma wata kila wanda aka kafa su lokaci guda daya za ka samu akwai koma baya tsarin siyasa tsarin zamantakewa da kuma kurakuren shugabanninmu.
Ci gaban state namu Taraba tana tafiya ne kamar irin tafiyan awainiya ba gudu ba koma baya ko ya ake cewa kai dai gashi
tafiya dai ba za mu la'ance ta ba amma ba ta yi kyau ba domin an kiro jihar nan yau kana maganar shekaru 25 kenan amma ba abin da zaka nuna a matsayin cewa shine ci gaba da aka samu don an samu wannan yanci na jihar da aka bamu yawan kashi ga jigawa ka je su Adamawan da abin da yake gudana ka san lallai muka ambar mu a baya
babu shakka da wani bangare da ake magana ya ja koma baya a jihar shine na kaurin sunan da jihar ta yi wajen tashi tashi hankula da ke da nasaba da kabilanci ko addini batun da yasa gwamnatin jihar ta dare da san isa ko yin kira ga al'ummomin da ba sa ga maciji da juna da kai zuciya ne sa
I employ the warring communities to lay down their arms
yake ina da gwamnatin al'umman da ba sa ga maciji da juna da kuma da hukuncin su cikin kube don yin samun ci gaba idan kuka zauna lafiya to zan habaka muku yankunan ku
if you give me pieces I will not develop your place.
Manazarta ne na mahasashen cewa jihar na iya samun ci gaba a wasu shekaru 25 masu zuwa muddin ko shugabanni da masu ran al'umma za su yi watsi da karafunan karfin kafan da suka hana jihar ci gaba a shekaru 25 da ta yi a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.